VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai babaya ku makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 11 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa babban bankin duniya ya ayyana kasar Ghana a matsayin ta daya inda kayan masarufi suka fi tsananin tsada a yammacin Afirka. Kana rahotanni kuma sun nuna ana samun kwanciyar hankali a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso bayan juyin mulki da aka yi a makon jiya. Lamarin da ya sa muka tattauna da wasu mazauna a birnin Wagadugu. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda takaddama ke ƙara yin zafi tsakanin gwamnatin jihar Kogi da rukunin kamfanin Dangote da ke tarayyar Najeriya, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Rundunar kawancen NATO za ta ci gaba da shirin atisayen sojanta na kariya daga makaman nukiliya da za a yi a mako mai zuwa wanda aka shirya da dadewa duk da zaman tankiyar da ke karuwa akan yakin Ukraine da kuma dagewar da shugaba Vladimir Putin yayi akan cewa ba wasa yake ba game da amfani da dukkan hanyoyin da suka dace wajen kare kasar Russia. A cewar sakataren janar ɗan kungiyar NATO Jens Stoltenberg a yau Talata, atisayen da aka yi wa lakabi da Steadfast Moon a duk shekara ake yin sa tsawon mako guda ya kunshi amfani da jiragen saman yaki masu iya daukar makaman nukiliya, amma babu bumabumai na ainihi a cikin su. Sauran jiragen sama na yaki ciki har da na leken asiri su ma sukan yi atisayen. Kasashe 14 daga cikin 30 na kawancen NATO ne za su yi atisayen wanda aka shirya yi tun kafin Russia ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu. Stoltenberg ya fadawa manema labarai a jajibirin taron ministocin tsaro na NATO a Brussels cewa idan kwatsan maka soke atisayen da aka saba yi duk shekara wanda aka dade ana shirin sa saboda yakin Ukraine, hakan zai isar da sakon da ba haka lamarin yake ba. A yau Talata, hukumomin Iran sun tsananta mai da martani akan zanga-zangar da ta samu asali daga mutuwar wata matashiya a shekara 22 da hukumomin kasar suka yi ikirarin cewa yan sandan da'a sun tsare ta saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba, yayin da kafafan sada zumunta suka nuna hukumomin na tura tankokin yaki zuwa yankin Kurdawa don kwantar da tarzoma a lokacin zanga-zangar. Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi harbe-harbe a wata unguwa a Sanandai, babban birnin lardin Kurdistan na Iran, mai tazara kilomita 400 yamma da Tehran, babban birnin kasar. Wata kungiyar Kurdawa da ake kira Hango Organization for Human Rights ta saka wani bidiyo da ya nuna duhu akan tituna da abin da ke nuna alamun ana harbe-harbe da kuma hada wuta a wasu wurare. An kuma ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu wuraren a Iran, inda wasu bidiyo da aka sanya a jiya Litinin suka nuna wasu mata da ƴan mata na yin tattaki ba tare da mayafai ba akan titunan birnin Tehran. Zanga-zangar nuna bacin rai kan mutuwar Mahsa Amini, wanda yanzu ta shiga mako na hudu, na zaman ɗaya daga cikin manyan kalubalen da kasar ta musulunci ke fuskanta tun bayan zanga-zangar Green Movement ta shekarar 2009. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto sun yi ta neman waɗanda suka tsira ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuki da kuma karnakan da aka horar bayan aukuwar zaftarewar ƙasa a ƙasar Venezuela, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 34, kuma mazauna yankin sun bayyana yadda suka tsallake rijiya da baya. Jose Medina ya tuna yadda ruwa ya cika gidansa a garin Las Tahiria a daren ranar Asabar, abinda ya sa shi da iyalansa suka makale. A saboda haka, Medina dan shekara 63 ya jirkita fridge din gidansa, ya bude kofarsa, ya yi amfani da shi a matsayin kwale-kwale don jikarsa. Sai shi da matarsa suka dafa fridge din akan wani teburi ta yadda igiyar ruwa ba za su tafi da su ba. Medina ya bayyana yadda suka tsira a matsayin abin al'ajabi. Mahaukaciyar guguwar Julia ta lafa amma duk da haka ta zo da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Guatemala da El Salvador a jiya Litinin bayan da ta sake tasowa a yankin tekun Pacific bayan ta bi ta Nicaragua. An samu rahoton mutuwar akalla mutane 28 sanadiyar guguwar. Hukumar kariya daga bala'i a Guatemala ta ce mutane 5 sun mutu bayan da wani tsauni ya zaftare ya fada akan gidansa a Lardin Alta Verapaz. Haka kuma a Lardin Huehuetenango dake kusa da Mexico mutane 9 sun mutu ciki har da wani soja dake aikin ceto. Hukumomi a El Salvador sun ce sojojin kasar 5 sun mutu bayan da wani bango ya fada akan gidan da suka fake a garin Kamasagua, inda ɗaruruwan 'yan sanda da sojoji ke yawan kai samami akan ƙungiyoyin ɓata gari. Bayan haka kuma wani sojan ya jakkata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la Babban Bankin Duniya ya ayyana kasar Ghana a matsayin ta daya wurin tsadar kayan masarufi a yammacin Afirka, a cewar wani rahoto da cibiyar Bretwood ta fitar na wani nazari da ta gudanar a kasashen Afirka a wannan shekarar 2022. Daga watan Janairu zuwa wannan lokacin kayan abinci ya yi tashin gwauron zabi a Ghana da kusan kashi 122 cikin 100. Wakilin Muryar Amurka Hawa Umar Hawa Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Tun daga farkon shekara 2022 farashin abinci ya karu sosai a kasashe da dama a duk faɗin duniya, musamman kamar yadda ake alakanta shi saboda yakin Russia da Ukraine. Bisa ga diddigar farashin abinci a kasashe da ke kudu da hamadar Sahara, Ghana ce ta zo na ɗaya wajen hauhawar farashin abinci a nahiyar Afirka, kamar yadda wasu suka bayyana yayin da muka zanta da su.
Sunana Aisha, kayan abinci ne ya yi tsada. Kai da ka ce ka sisi, kai kaya. Kazo kai abinci, kazo kai ne baka ganin kai kuma yansa kuma na magana sai ina musu su kuma tsada dan kuma samun kudin ma a sai ya zama masala. Matasa yanzu ba izi bane.
Sunana Maryam Shaibu, an fi sani na da Royal Maryam. Yanzu ni da ni sai shinkafa, ai dole ya ci in sai da kayan yanda dan samu in cire kudin shinkafa na ciki kuma ba zai taba jalli na ba. Gaskiya masalan Ghana yayi wa wanga abu bai taba samu mu ba mu taba jin shi Ghana gaba. Gaskiya muna wahala sosai-sosai, ya bar criminal activities ya yi yawa.
Sai dai yau kuma ya kasance rana ce ta 'ya'ya mata a duniya, bikin da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan Oktoban kowace shekara. Malama Halima Audu, yar jarida kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata a Ghana, ta yi kira ga shugabannin kasashen Afirka da su magance matsalar tattalin arzikin su saboda ya fi shafan 'ya'ya mata.
Samun roki gwamnati kowane ƙasa su yi ƙoƙari su make sure kamar economic garin su ya stabilize. Shi yasa kuma in abu yayi tsada at the end of the day ya affect ƴaƴan mata, don akwai waɗanda suke zaman kansu ba su da mai taimaka musu, akwai masu kasuwanci. In economy yayi difficult, samun mai shi ya samu abin da zai ci yayi wuya.
Ta ƙara da cewa
iyayenmu su yi kokari su duba 'ya'yan matansu saboda yau yaran yau su ne manyan gobe. In ba duba su ba yana da wuya a samu responsible people in society. Sannan kuka duba mata kuma kuka aka yi aka ba su ilimi aka ba su opportunity, suna fitowa ne za su zo suna zuwa da ƙarfi ne su zama manya ne. Aha, shi yasa ya kamata a duba kowa ya yi kokari ya duba 'ya'yan shi. Babanninmu su yi kokari su duba 'ya'yan matansu, because in baka duba yariyan kabata ta shiga gari wani namiji zai take advantage ta. A ba yaran mata ilimi ko ba school ba, akwai aikin koyon hannu, shi zai bari mu samu be responsible people in society.
Takin bana na bukin 'ya'ya mata a duniya shine lokacinmu ya kai, damarmu da kuma gobenmu. Hawa Abdulkarim Yankwani, ya Muryar Amurka, Accra, Ghana.
Akai da Hawa Abdulkarim da wannan rahoto. Rahotanni daga kasar Burkina Faso sun ce ana samun kwanciyar hankali biyu bayan juyin mulki na biyu a cikin watanni 9 da ya hambarar da tsohon shugaban sojin kasar Paul Henri Sandaogo, wanda a halin yanzu yake da mafaka a kasar Togo. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wani mazaunin birnin Wagadugu wanda ya masa ƙarin bayani kamar haka.
wani mazauni birnin Ogadugu babban birnin kasar Burkina Faso ya ce a halin yanzu zaman lafiya na dawowa sannu a hankali bayan juyin mulkin sojoji a kasar a kwanakin baya Malam Adamu Nikema wanda ni tattauna da shi ta wayar tarho daga birnin Ogadugu na kasar Burkina Faso tun farko ya ce babu wata matsala a kasar ta Burkina Faso a halin yanzu komai na tafiya daidai ko ina yanzu a cikin kasar Burkina Faso lafiya lau ake to yanzu kai kana wane gari cikin kasar Burkina Faso
a ina cikin Warure
kana cikin Ogadugu ne
eh
to yaya garin Ogadugu yake mutane suna zuwa ko ina mutane suna walwala ba matsala
akwai wani matsala
to yaya batun sojoji suna yawo cikin garin Ogadugu
suna cikin abun su eh cikin barakata
to yanzu da mutum ya ce zai zo garin Ogadugu a nan cikin Burkina Faso SBO ko wani hanya
akwai wani ana an gudu hanya duka ba ka boni gobe suna suwa ma
me kuke son sabon shugaban kasa Ibrahim Traore yayi muku
eh muna so yayi zamna yayi ce kore mutum kirki ne ya yi jara abu wani ne bukela ne ci tawe kama kasa wuri mu akwai abun ga
garin tsaro
kwara kwara ne wai da boko haram haram garin
yayi muku maganin boko haram da wasu masu tada zaune tsaye kenan
eh haka ne
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan tattaunawar yanzu kuma muna tare da Malam Abdulrahman Nagarba shugaban al'ummar Hausa a Ogadugu babban birnin Burkina Faso to Malam Abdulrahman wani hali ake ciki ne yanzu haka a Ogadugu
kwarai da gaske yanzu dai gaskiya akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya domin duk din aka duba duk jama'a kowa yana nan yana ta harkokinsa yawa kowa na ta harkokinsa alhamdulillah babu wata damuwa yanzu dai haka dai da nake muku magana
to ya batun sojoji a gari kuma
to lalle kamar da yadda ka samu labari wannan juyin mulki da aka yi shi dai yanzu shi sabon dai shugaban kasa wato Captain Ibrahim Traore a yanzu haka dai shi ke tafiyar da harkoki a matsayinsa dai na shugaba a matakin dai kasa a yanzu haka
to sai dai kamar yadda rahotanni suka nuna ɗan ta'adda wato suna rike da wurin kashi 40 na kasar Burkina Faso menene ainihin wannan sabuwar gwamnatin soji take yi don ta ga ta murƙushe su ainihin ta'addan
a yanzu dai kamar dai yadda gwamnati zance dai shi dai shugaban kasa da mukarrabansa dai suke ba da labari to haka su ma suna ta kokarin da ganin cewa sun kawo kare musamman da a yankin musamman da arewacin kasar da kuma gabacin kasar Burkina Faso
to makarantu asibitoci ko ina dai na bude kuma kowa na gudanar da harkokin sa yau da kullum
kwarai da gaske a nan dai misali bangare nan dai Ogadugu da sauran dai wasu manyan garuruwa gaskiya dai makarantu komai dai yana tafiya daidai da asibitoci babu dai wata da ma yanzu haka dai da nake tattauna da
to tattaunawar da muka yi da Malam Abdulrahman na Garba kenan daga birnin Ogadugu a Burkina Faso wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC amma kafin mu ci gaba ga wannan wakar sai a shakata da ita kuma zalla da fatan an shakata da wannan wakar yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda takaddama ke kara yin zafi tsakanin gwamnatin jihar Kogin Najeriya da kuma rukunin kamfanonin Dangote wanda shi ma yake tarayyar Najeriya wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada bana
a yanzu haka dai an iya cewa takaddama na kara yin zafi a tsakanin gwamnatin jihar Kogin Najeriya da kuma rukunin kamfanin Dangote da ke tarayyar Najeriya. Batun wanda ke da alhakin mallakar kamfanin siminti na Dangote da ke Abajana ta jihar Kogin shine ya kawo wannan tayar da jijiyar wuya a tsakanin bangarorin guda biyu. Rahotanni dai sun nuna cewa kamfanin na Dangote ya nuna cewa shi ke da kaso 90 na wannan kamfani, yayin da ita kuma gwamnatin jihar Kogin ke da kaso 10. Al'amarin da gwamnatin jihar Kogin ta ce sam ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Al'amarin da ya sa majalisar dokokin jihar Kogin ta sanya baki cikin lamarin. Injiniya Abubakar Bashir Muhammad Gegu shine kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin ma'adanan karkashin ƙasa na jihar Kogin ya ce gaskiyar magana Dangote ba da kudinsa ya bude kamfanin na simintin Abajana ba, a saboda haka Abajanan mallakar jihar Kogin ne kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Dangote zai zo ya gina mana cement factory din sai shi ya samu percentage na shi, amma ya zo da kasance cewa ai ba kudin shi ya zo amfani da shi ba, ya zo amfani da takardun gwamnatin Kogi State, takardan fili filayena Abajana cement wanda gwamnati ya ba da COO shine ya tura bank ana kira shi First Investment Limited, ya ka rance kudi biliyon 63 shine ya rance, shine ya gina Abajana cement factory da shi ba wai ya zo da kudin shi ba ne. A cikin agreement ya aza cewa shi ya yi agreement ba tun yana da 90% share, Kogi State yana da 10%, amma da muka duba in mun kai da mutum za ku yi agreement cewa ka ba shi wannan ni na karba, ai akwai abun da ana sa a cikin zai zamanta cewa kyakkyawan agreement ne, cikakke agreement ne, da mu zo mun gane haka na cewa ai ba za mu yarda ba. Yanzu da 90% din da 10% din ba a cikin wani takarda wanda ya nuna cewa sun ba da sun ba Kogi State wani abu. Abu da ya sa House of Assembly na Kogi State sun ce ba za su yarda ba, don in ma akwai canzawa sunan daga Abajana zuwa Dangote ya kamata ya bi ta kafan Kogi State House da majalisar Kogi State ne House of Assembly. Amma ba wani takarda wanda ya nuna cewa waɗannan mutum ga abun da suka yi, ga abun da an kawo muku cewa ana sa canza suna daga Abajana zuwa Dangote ba komai haka nan. Cikin percentage da na zama Kogi kuma ba wurin da percentage din an rubuta cikin takarda cewa ga abun da suka yi baya nan babu.
To yanzu ku mine ne matsalan ku, yanzu kuna nihin kamfanin
nan gurin? Matsalan yanzu wurin Abajana din na Kogi State ne, ba na Dangote ba ne. Abajana cement company shine ba Dangote ba. Na farko Dangote bai zo ko da su ko $1 bai zo da shi an gina gurin ba. $1 na shi bai zo da shi ba.
To ko me yasa gwamnatin jihar Kogin ta zargi kamfanin na Dangote da hannu wajen konewar zauren majalisar dokokin jihar Kogin? Kwamishina Abubakar Bashir Gegu ya ce duk da yake ba su da hujjoji akan hakan, amma dai biri ya yi kama da mutum.
Kasan yanzu mu ba mun da shaida yanzu, amma a tunaninmu yawancin mutane Kogi State shi ne mutum wanda aka cira zuwa House of Assembly ya zo gurin. Muna ana yin video kama da ana da kesu magana wanda su da kansu suna fada a gaban speaker a gaban kasta shi Dangote an cira su ai suna su zuwa su uku ma duk maganganu wanda suna fada an sa wa tambayar yiwu an sa wanda suna bayarwa na tambayar yiwu da aka tambaye su ai ka kamera yana daukawa. Kwazikazi evidence dan shaidu mintin namu yana cikin House of Assembly ne, dan shaidu mintin namu wanda suka magana wanda suka yi da mu yana cikin House of Assembly. To in House of Assembly ya zai kone mu Kogi State me yasa mu za mu sa kone House of Assembly namu me muna nima gurin babu? Amma su ne suna da abu da sun fada a gurin, kuma a gurin ne aka aje wasu kaya ce haka, don su ba su san cewa a cikin takardun ai an ba su majalisa wasu takardanin ba wai ko su ne su kawo da wannan takarda ba. to ba su san cewa akwai other topics a wani wuri ba yanzu abu da suka yi yanzu da aka kone guri yanzu abu da sa mutane da yawa na ko suna zarge cewa maybe su Dangote ne suka aikata abun amma tun da mu ba mu da shaida ba za mu ce su ba ne
to tene da rukunin kamfanin Dangoten ya nesanta kan shi da cewa yana da hannu a konewar zauren majalisar dokokin jihar Kogin a wata sanarwa mai dauke da sanya hannun shugaban sashen sadarwa na kamfanin Dangoten Mr. Anthony Chijina da aka fitar a babban ofishin kamfanin da ke birnin Lagos ta yi watsi da wannan zargi inda ta ce baya da tushe bare makama kuma kamfanin baya da wata alaka da wasu yan zauna gari banza bare har ya dauki nauyin shi su bata wata dukiya ta jama'a ko kuma ta gwamnati sanarwar dai ta ce lauyoyin kamfanin na Dangote na daukar matakin bin kadin wannan magana ta bata mashi suna da gwamnatin jihar Kogin ta yi tuni dai masana harkokin shari'a da kundin tsarin mulkin Najeriya suka fara yin fashin baki akan wannan takaddama barista MB Shehu Kagara lauya ne mai zaman kansa a Najeriya ya ce takaddamar mallakar wannan kamfani a tsakanin Dangote da kuma gwamnatin jihar Kogin na bukatar garzayawa kotu
idan mutane biyu suna da'awar cewa ni ina da haƙi ɗaya ma na cewa shi yana da haƙi haƙinsa ya yi wani to ya fi dacewa su zauna a tsakaninsu su samu fahimtar juna ta hanyar zama teburin sulhu idan hakan ya gagara ya ci tura shi ne za a iya zuwa kotu kai tsaye don kowa ya gane matsayin
to amma bayuwa a duba wani abu da ke gudana a wurin misali yanzu kamfanin Abaja nan an san Dangote ne ke fitar da siminti a wurin
haka
bayuwa a duba wannan kawai a ce tunda shi Dangote ke kasuwanci wurin kawai shikenan nashi ne
to abinda dai yanzu duniya ta sani musamman mu dai a nan Najeriya jama'a suka sani siminti nan da ake haka a fitar da shi a ko ina a fadin Najeriya kilan ma mai yiwa ma da wasu kasashe makwabtan mu ai ba yana amfani da sunan gwamnatin Kogi bane yana amfani da Dangote to abun tambaya anan shine kamfanin yaushe ta fara aiki in aka duba tsawon shekaru da take aiki gwamnatin baya sun zo sun wuce babu wanda ya taba tada rikici ko kuma yayi kokarin ya ce wannan wuri na gwamnatin jiha ne shiru ma yana iya zaman to cewa wani amincewa ne cewa ita gwamnatin jihar Kogi ta san ba nata bane tun farko in nata ne aida misali da zan baka Mustafa ai kaga akwai Sokoto Cement kuma ba wanda zai zo ya ja ya san cewa ga me shi sannan in ban manta ba akwai Portland Cement to in aka ba kamfani sunan gwamnati tana iya saraba hannun jari ko kuma ta nemi wani ya zo ya ba da tallafi a hada hannu ana kowa na neman yana cire nashi kason to amma dai mu wanda dai zai ji wannan magana wannan garikici da ta so yanzu ta yi akwai wata manufa na daban da ita gwamnati take da shi in kuma ta sun kasa fahimtar juna gaskiya abin da zai hi fa'ida a je kotu
wato tunda ma har yana ansa sunan Dangote Cement kenan amma in ma na gwamnatin Kogin ne to an sakaci tun baya kenan
me yasa ita bata sa sunanta ba
a yanzu dai a iya cewa kowa ya ja daga a tsakanin gwamnatin jihar Kogin da kuma kamfanin na Dangote inda lokaci ne kadai zai nuna yadda za ta kaya Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustafa Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni
a takaice
kuma labarin wasanni mu na ranar yau da wasannin club na zakarun turai da ake cewa Champions League inda lokacin hada wannan rahoto ake banza da banza tsakanin Copenhagen da kuma Manchester City ta kasar Britania Maccabi Haifa lokacin hada wannan rahoto tana nasara ta da banza ga hannun Juventus da Turin ta kasar Italia na gab yanzu haka da tashi wasannin da hada Celtic da Leipzig da kuma PSG da Benfica Milan AC kuma sun kara yau dinnan da
Chelsea, Dinamo Zagreb ce ta karbi bakuncin Salzburg, yanda Shakhtar Donetsk ta karbi bakuncin Real Madrid, sai kuma Dortmund ta karbi bakuncin FC Sevilla ta kasar Spain. A ranar gobe da dai a wasannin na kwallon kafa na Champions League na nahiyar Turai, Barcelona za ta karbi bakuncin Inter Milan, sai Glasgow Rangers ta kasar Scotland za ta karbi bakuncin Liverpool, Lanzen za ta karbi bakuncin Bayern Munich ta kasar Jamus, yanda Tottenham ta kasar Ingila za ta karbi bakuncin Eintracht Frankfurt ta kasar Jamus, Leverkusen ta kasar Jamus za ta karbi bakuncin Porto. Idan muka dawo a jamhuriyar Niger, kusancewa a wasannin share fagen shiga rukunin kwambalar kwallon kafa ta Champions League ta CAF ko kuma CAF Confederation African ta Football ta nahiyar Afrika, inda club din AS Niger Lucknow ta lantarki na jamhuriyar Niger ya sha kashi a Star General Selkun Chinawan birnin Yamai ci biyu da nema a ƙarshen makon jiya. Duk da yake AS Niger ta jamhuriyar Niger ta sha alwashin marwa kura aniyar ta a ƙasar Morocco a ƙarshen makon da muke ciki, masana harkokin kwallon kafa na nahiyar Afrika na cewa yana yiwuwa amma yana da wuya club din Raja Casablanca na ƙasar Morocco ya yarda AS Niger ta wambirin Yamai ta shammace shi a ƙasar Morocco. Ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF ta hidda jadawalin kwallon wasannin kwallon kafa na ƴan wasa masu bugawa cikin gida a nahiyar Afrika a makon jiya da ake ce mashan ko kuma championnat d'Afrique des Nations de Football, inda a rukunin A akwai Algeria mai masaukin baki da Libya da Ethiopia da Mozambique, a rukunin B akwai Republic Democratic Congo sai Uganda, Cote d'Ivoire da Senegal, a rukunin C akwai Morocco, Sudan, Madagascar da kuma kasar Ghana, a rukunin D akwai Mali, Angola, Mauritania, sai kuma a rukunin E akwai Kamaru, jamhuriyar Niger da kuma kasar Congo Brazzaville. Kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta kasar Faransa farkon makon nan ne ta kori kocin ta Peter Bos ɗan kasar Holland saboda rashin kawo sakamako mai kyau zuwa yanzu a teburin kakar bana na kwallon kafa na Ligue 1 Arkema na kasar Faransa. A dai halin yanzu Olympique de Lyon tana matsayin ta tara da maki 10-12 ne, ya raba ta da Paris Saint-Germain da ke kan gaba a wasanni na bana na kwallon kafa na kasar Faransa. Paris Saint-Germain din da ke kan gaba tana da maki 26, yayin da Olympique de Lyon take da maki 14 kawai. Kuma Laurent Blanc ne ya canji Peter Bos wanda ya rattaba hannu har zuwa shekara ta 2024 domin horar da kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Lyon ta kasar Faransa. Ita ko mujallar nan ta kasar Birtaniya mai suna The Athletic a yau ne ta bayyana cewa duk da musantawar da kocin Manchester City Guardiola ya yi a makon jiya, akwai tabbas yarjejeniya da ke nuna cewa za a saka kuɗi euro miliyon 200 a cikin kwantaragen Erling Haaland ɗan kasar Norway a shekara 2024. Amma wannan ga dukkan club din ƙetare ga Birtaniya ko Ingila da ke son sayan ɗan wasan sai ya biya wannan kuɗi, amma wannan ba zai shafi club na kullun kafa na kasar Birtaniya ko Ingila ba. Yarjejeniyar Haaland da Manchester City sai ta kai a shekara 2027 kafin ta zo ƙarshe. Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Rundunar kawancen NATO za ta ci gaba da shirin atisayen sojanta na kariya daga makaman nukiliya da za a yi a mako mai zuwa, wanda aka shirya yi da dadewa duk da zaman tankiyar da ke karuwa akan yakin Ukraine da kuma dagewar da shugaba Vladimir Putin ya yi kan cewa ba da wasa yake ba game da amfani da duk hanyoyin da suka dace wajen kare kasar Russia, a cewar sakatare janar ɗin kungiyar NATO Jens Stoltenberg a yau Talata. Atisayen da aka yi wa lakabi da Steadfast Noon a duk shekara ake yinsa tsawon mako guda, ya kunshi amfani da jiragen saman yaki masu iya daukar makaman nukiliya amma babu bama-bamai na ainihi a cikinsu. Sauran jiragen sama na yaki ciki har da na leken asiri su ma sukan yi atisayen. A yau Talata, hukumomin Iran sun tsananta mai da martani akan zanga-zangar da ta samo asali daga mutuwar wata matashiya a shekara 22 da hukumomin kasar suka yi ikirarin cewa 'yan sandan da'a sun tsare ta saboda ta sanya hijabi ba yadda ya kamata ba, yayin da kafafen sada zumunta suka nuna hukumomin na tura tankokin yaki zuwa yankin Kurdawa don kwantar da tarzoma a lokacin zanga-zangar.
To masaurare da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ne gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin sama amin. Assalamu alaikum.